ke sanya Allah ta'ala ya kaunace su. Allah ya bude kofofin rahama ga bayinsa, duk da cewa suna gabale a hanyoyin da za su bi don samu rahamarsa. Allah ta'ala yana son bayi masu tuba, bayi masu takawa, bayi masu ihsani. Muna godiya ga Allah ta'ala bisa falalolinsa waɗanda ba su da iyaka. Muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai, wanda yake ba shi da abokin tarayya. Muna shaidawa Annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, zaɓaɓɓe daga Allah. Allah ya zaɓe shi, ya fifita shi akan dukkan tarikai, ya aiko shi zuwa ga wannan al'umma mai daraja, sannan ya ba da Alƙur'ani ga wannan al'umma, littafi mafi ɗaukaka. Sai rada munci Allah ya tabbata ga Annabi Muhammad da alayensa, tsarkaka da sahabbansa, bayin Allah na ƙwarai, da waɗanda suka bi hanyarsu har zuwa ranar alƙiyama. Bayan haka ‘yan uwa musulmi, mu kiyayi dokokin Allah, mu ji tsoron Allah, mu sani duk wanda ya kiyaye Allah, Allah zai kiyaye shi kuma ya shiryar da shi cikin al’amura na duniyarsa da lahirarsa. Allah ta'ala ya gaya mana cikin Alƙur'ani, ya ce ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ya ku masu imani, in ku ji tsoron Allah, Allah zai sanya muku furqanan, ita ce mafita, ita ce hanya. Allah zai nuna muku mafita a cikin dukkan al’amura. Wa yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum, sannan ya yabe muku kurakuranku, wa yaghfir lakum, ya gafarta muku. Wallahu dhul fadlil 'azim, Allah yana da falalan girma. ‘Yan uwa, Allah ta'ala ya siffanta kansa da sifofi a cikin Alƙur'ani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayani sifofin Allah tabaraka wa ta'ala. Daga cikin sifofin Allah ta'ala akwai sifa ta al-mahabba, shine Allah ta'ala ya siffanta da cewa akwai wanda yake ƙauna a cikin bayinsa, akwai ayyukan da yake ƙauna cikin ayyuka da bayin suke aikata. Allah ya siffanta kansa da wannan a cikin Alƙur'ani. Kuma bayin Allah masu imani, kullum abin da suke fata, kullum abin da suke wato ƙauna, shi ne ina ma su zamo cikin bayin da Allah zai ƙaunace su. Duk mai hankali mai imani burinsa kenan, domin idan Allah ya ƙaunaci bawa shi kenan bukata ta biya. Kullum mai imani abin da yake fata ya zamo cikin waɗanda Allah zai ƙaunata cikin bayinsa. Dan mai, saboda in Allah ya ƙaunaci bawa akwai alherai masu yawa da zai samu, akwai daraja da ɗaukaka da zai samu in ka zamo cikin bayin da Allah yake ƙaunarsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai addu'arsa, babbar addu'a da yake yi cikin addu'o'insa, wanda ya wajaba muhaddaci kuma ya roƙi Allah da wannan addu'a. Yana cewa Allahumma inni as'aluka fi'l alkhairat, ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da aikata alkhairi. Allahumma inni as'aluka fi'l alkhairat, ya Allah ka azurta ni da yin ayyukan alkhairi. Wa tarka almunkarat, ya Allah kai mun arziki da barin munanan ayyuka. Wa hubba almasakin, ya Allah ka sa mun kaunar miskine a cikin zuciyata. Wa an taghfira li wa tarhamni, ya Allah ina roƙonka ka gafarta mun, ka yi min rahama. Wa idha aradta fitnatan fi qaumin, ya Allah in kana nufin ka jarrabu wasu mutane da wata jarabawa. Fatawaffani ghayra maftun, ya Allah ni kan ka karɓi raina ba tare da an jarrabe ni irin waccan jarabawa. Wa asaluka, ya Allah ina roƙonka hubbaka, ya Allah ka sa mun ƙaunarka a zuciyata. Wa hubba man yuhibbuka, ya Allah ka sanya mun ƙaunar wanda yake ƙaunarka a cikin zuciyata. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, ya Allah ka sanya mun san duk wani aikin da zai kusantar da ni zuwa ƙaunarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wannan addu'a sai ya ce innaha haqqun, wannan addu'a lalle ta tantance a yi addu'a da ita. Innaha haqqun, sai ce fadursuha, ku karanci wannan addu'a. Thumma ta'allamuha, ku koye ta, in ji wa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda alherin da yake cikin wannan addu'a. Manzo Allah yake yi kuma yace mu koye ta ko mu karance ta. Kaga shi wannan addu'a yana roƙon Allah ya sa masa ƙaunar Allah, da ƙaunar wanda yake ƙaunar Allah, da ƙaunar aikin da zai sa ya samu ƙaunar Allah. To idan manzo Allah ya yi wannan addu'a, lalle sallallahu alaihi wasallam ya nuna akwai sirri a cikin wannan addu'a na cewa in ka samu Allah ya sa maka ƙaunarsa a ranka, ƙaunar Allah da ƙaunar wanda yake ƙaunar Allah, da kaunar aikin da zai sa ka samu kaunar Allah to ai ka rabota bukata ta biya to amma ita addu'a za a yi ta amma kuma akwai aikin da ke tare da addu'a kamar kai ne kake cewa ya Allah ka azanta ni da da kuma kana ba dare ba rana amma baka da mata baka da mata ina zaka samu da ba a ruwan da daga sama ba a hako shi a ƙasa sai an yi mai to in kana suka ce ya Allah ba ni da sai kai aure to sai addu'ar ta tabbata ta shine sila ta addu'a ya Allah ka bani arziki ya Allah ka azurta ni kana ta addu'a a masallaci yayi kyau amma ta yaya ake samu arziki jan karbi zaka yi ce kana ce Allah ka bani arziki sai kai mai sai ka fita kasuwa sai ka fita sana'a sai ka fita aiki sai zama sila kai addu'a kuma kai mai kai aiki sai addu'ar ka ta cimma maqsudinka duk mai addu'a yana buƙatar yayi mai yayi aiki tare da addu'a sai addu'a ta biya kenan idan kana san Allah isa ma kaunarsa da kaunar wanda yake kaunar Allah da kaunar aikin da zai sa Allah ya kaunace ka sai kai aiki dan wani Allah ya ga mana a cikin alqur'ani yadda za mu samu kaunar Allah guda biyu kadai zan ambata cikin waɗannan al'amura abu na farko hanyar da ake samun kaunar Allah abu na farko shine abin da Allah din ya gaya mana hanyar da za mu samu kaunar tasa mejeje ita ce koyi da bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya ta farko koyi da annabi da bin hanyar sa me dalili a cikin alqur'ani Allah ya ce qul a gaya wa masu imani in kuntum tuhibbuna Allah in kuna da'awa in kuna cewa kuna kaunar Allah fattabi'uni ku bi ni annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah sai Allah ya kaunace ku in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wannan kalubale ne ga masu da'awar suna san Allah suna kaunar Allah sai Allah ya ce in har kuna cewa kuna kaunar Allah ku bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kenan hanyar da take sa ka samu kaunar Allah ta farko bin tafarkin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da yazo da shi abin da ya shafi imani abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala ka zamo duk abin da zaka yi tambaya kake yi sallallahu alaihi wasallam ke kai kuma dama Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan abin koyi da Allah ya sanya ga masu imani shine annabi Muhammad in dai kana san abin koyi to annabi shine abin koyinka in har kana da imani hanya ta farko kenan bin tabarki annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa Allah ya kaunace ka shi ya faɗa a Qur'ani abu na biyu shi ne sifantuwa da sifofin da Allah ya faɗa a Qur'ani yana san masu wannan sifa din Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani yace wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana san masu kyautatawa kenan kaga ihsani yana sa ka samu kaunar ubangiji ya kaunace ka kai ihsani cikin duk al'amuranka ka kyautata da aka tambaye manzo Allah ta asar me ihsani take an ta'budu Allah ka annaka tara ga a cikin ibada in zaka yi ihsani shine kai aiki kana bauta Allah kamar kana ganin Allah da idanka fa illa takun tara ko da yake ba za ka ga Allah ba a zahiri amma fa innahu ya shi ai yana ganinka ka rika yin in ka tsaya ka ce Allahu akbar a sallah ka rika ganin ga ubangiji a gabanka kaga girman Allah kaga matsayin Allah kai sallah kana jin ga Allah a gabanka ka annaka tara in kana ihsani a wajen ibada ihsani a duk wata mu'amala sai Allah ya kaunace ka kyautatawa abu na biyu yace inna Allah yuhibbu at-tawwabina Allah yana son bayi masu yawan tuba ويحب المتطهرين الله ان تنبهي ما في يوان تركك يوان توبا يوان نيمن غفر الله ده توبا yana sa Allah ya kaunaci bawa haka nan yawan tarkaka tarkaka a bangaren imani almutatahhir na farko shine wanda ya tsarkake imaninsa daga shawa'ib duk abin da zai ke bata imani na shirka na riya na sihiri na duk wani abin da yake bata imani in kai to ka zama daga cikin wanda suke innahum rijisun kazanta kuma Allah baya kauna wa'annan wanda yake kauna al-mutatahhirin masu tsarki sannan Allah yana san inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana san bai masu takawa wa aqsitu Allah yace ku yi adalci ya ku masu imani inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana san bai masu adalci kenan in kana wayannan wato abin da aka faɗa zaka zama cikin bayin da Allah yake so mai adalci mai ihsani mai takawa mai yawan tuba mai kokarin tsarkake kansa tsarkake zuciya da tsarkake ainihin zahiri da batini sai ka shiga cikin wannan Allah yake so inna allaha yuhibbul mutawakkilin Allah yana san bayi masu dogara ga Allah duk wannan sifa ce da in ka tabbata sai Allah ya kaunace ka sai Allah ya kaunace ka ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake bayyana mana irin bayin da Allah yake kaunarsu irin bayin da Allah yake san su yake kaunarsu wane ne waɗannan ga sanan a takaice na farko shine wanda yake kaunar Allah Allah zai kaunace shi dama kuma Allah ya faɗa a Qur'ani yace wallazina amanu ashaddu hubban masu imani na gaskiya sun fi san Allah fiye da komai fiye da kowa wallazina amanu ashaddu hubban lillah in dai kana da imani to Allah ya kuma kowa ya kuma komai ka fi san Allah kuma ka fi san abinda Allah yake so wanda yake Allah zaka ƙi shi zaka ƙi abinda Allah yake ƙi in ba akwai imani na gaskiya kenan Allah ne ya faɗa wallazina amanu masu imani na gaskiya ashaddu hubban lillah eh suna da abubuwan da suke kauna amma sun fi kaunar Allah sun yarda su haƙura da komai in ya ci karo da kaunar Allah to in ka kaunaci Allah Allah zai kaunace ka ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah ya aika da wata runduna sariya a je wani yaki sai ya naɗa wani mutum shugaba da aka je yaki duk lokacin da zai yi wa mutane sallah shi wannan shugaban bayan ya karanta abin da ya karanta na Qur'ani sai kuma ya karanta qul huwallahu ahad suratul ikhlas da aka dawo gida sai ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shugaban namu ya rasulullahi in mun tafi duk inda za mu yi sallah in ya karanta wani abin nan Qur'ani kuma sai ya cika da qul huwallahu ahad sai manzon Allah ya ce salu ku tambaye shi li ayi shay'in yasna'u zalik me yasa yake haka tunda bisa al'ada zaka karanta sura ne ko cikakkiya ko wani bangaren sura amma yana duk inda yake karatu sai ya maimaita qul huwallahu ahad ku tambaye shi li ma yasna'u zalik da aka tambaye sai yake cewa li annaha sifatur rahman saboda a cikin qul huwallahu ahad akwai sifar Allah ar-rahman yace wa ana uhibbu an aqra'u bi shay'in sai nake so in karanta dan akwai sifar Allah wanda nake kauna da ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace aje a ga ya mata akhbiruhu anna Allah yuhibbu kaunarsa ga Allah ya sa Allah ina kaunarsa shi ma kaga shi da rik ya samu wannan sheda yace aje a ga ya mata Allah ya ce shi ma yana kaunarsa tunda dai yana kauna Allah in ka kaunaci Allah Allah zai kaunace ka amma ba da baki ba ka duba shi kaga wato cikin ayyukansa kaga yadda yake nuna kaunar Allah to kenan ka kaunaci Allah ka kaunaci abinda Allah yake kauna sai Allah ya kaunace ka abu na biyu tsayawa akan aikata farillar da Allah ya farillanta ma aikata farilla da kuma karawa da nafila yakan sa Allah ya kaunaci bawa yawan bauta yawan ibada kuma dama ai da wannan ake samun matsayi na walittaka da wanda ga an ce wali ne ba wai aiki ne ya kai shi matsayi ne da ba a samu sai da ne sai da aiki ba kamar annabta bace shi annabi aiki ba ya kai ka zama annabi shi annabi Allah ne yake zaba ya bayar amma walittaka matsayi na samun daraja a wajen Allah kana samu ne da gwargwadon aikinka me shi da kan haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bawana bai taba samun kusanci zuwa gare ni ba bi shay'in da aikata wani abu ba min maftaratu alayhi yada aikata farilla in dai kana farilla kullun kana ƙara samun kusanci zuwa ga Allah sai yace wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya kuma bawana ba zai gushe ba yana ƙara samun kusanci zuwa gare ni hatta uhibba har sai ya kai matsayin da zan kaunace shi kiyaye farilla ƙarawa da nafila sai ya rika kai ka matsayin da har Allah ya kaunace ka in Allah ya kaunace ka kuma ai shikenan an gama in Allah ya kaunace ka bukata ta biya domin Allah zai baka dukkan kariyar da kake bukata Allah zai biya maka dukkan wata bukata da kake bukata in ana cewa akwai dangantan Allah to wannan shine dangantan Allah wanda ya kiyaye farilla ya bi bayan ta da me da nafila domin ya faɗa a hadisin yace fa idza ahbabtu inna qaulati bawana an gama kuntu sam'ahu kuntu basarahu kuntu yadahu kuntu rijlahu yace wa idza sa'alani zan tsare masa ganinsa zan tsare masa jinsa zan tsare masa hannunsa zan tsare masa kafarsa wa idza sa'alani in ya roƙe ni la utiyanahu wallahi zan bashi bukatarsa wala in ista'azani in ya nemi tsarina la uizanna wallahi zan kare shi waye shine wannan ne ka Allah ne ya faɗi wannan kuma da lamun kasam da rantsuwa in dai ka samu wannan matsayin to Allah yace zai ba komai abin da kake so amma ta ina aiki kiyaye farilla karawa da nafila wannan shi ke sa bawa ya samu matsayi a wajen Allah Allah ya kaunace shi daga cikin waɗanda Allah yake kauna su ne bayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da wannan sifofin ga hadisi na farko manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam idhhab fi dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya sai Allah ya kaunace ka gida biyu ne duniya sai ɗaya gidan shine in an bar duniya a tafi ɗaya gidan lahira ba wani gida na hutu yanzu ga ka a duniya Allah ya kawo ka gobe kuma kana can gidan to Allah yana duba zuciyarka wanne ka fifita idan ka fifita duniya sai Allah ya kyale ka da ita amma in ka fifita lahira sai Allah ya kaunace ka ya san in ka je lahira wajen mu ake zuwa lahira Allah kenan ka kaunace ka zo ka gaba da Allah saboda haka ka fifita lahira akan duniya ka fifita lahira shine zuhud din ma'anar zuhud ke in baka san ma'anar ta fifita lahira akan duniya shine ake nufi zuhud ta yadda ka yadda ka bar abun duniya in dai zai baka matsala a lahirarka ka yadda duk abin da kake ba gashi ba ana ta neman duniya ta kowace hanya a'a kai kace a'a ba haka bane duk abin da ka kalla kai kana da ma'auni duk abin da kake so a duniya duk abin da zaka yi sai ka auna zai bani matsala a lahira ta na hakura da shi zai ba zai bani matsala ba to sai in yi shi wannan shine ma'aunin zuhud kin duk abin da zai baka matsala a lahirarka a je shi a gefe idza fi dunya to wayin nan baka duniyar ma duk in ka same ta ma sai me kuma zai daje ka kowa ɗaya gidan labudda to gwanda ka fibe ta ɗaya gidan akan wannan gidan kar ka yadda wata bukatarka ta nan gidan ta sa ka tare yadda can gidan idza fi dunya yuhibbuka Allah abu na biyu an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah wa Allah ya fito cikin bayinsa kala sai ya ce ahabbun nasi ila Allah ahsanuhum khuluqa wanda Allah ya fi so wanda ya fi kyan hali ahsanu khuluqan wanda ya fi kyan hali me kyan hali dabi'a mai kyau faɗar gaskiya rukun amana tausayi duk abin da ka sani ne kyan hali in kana yi Allah yana sanka ma'ana gwargwadon kyan halinka gwargwadon yadda Allah zai so ka aqwal aksu bil aksi gwargwadon munin halinka gwargwadon yadda Allah zai ki ka ka zama makayyaci ka zama mai cin amana ka zama mara tausayi ka zama maƙetaci ka zama a'a Allah baya san waɗannan Allah baya san aka ce Allah yake so ahsanu khuluqan mai cin hali Allah yana san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas wanda Allah ya fi so a cikin bayi wanda ya fi amfanar da bayi ɗan uwansa ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas Allah yana son ya ga ana kyautatawa bayinsa kana so Allah ya soka ka kyautatawa bayi sai Allah ya soka ka zamo anfa'un nasi lin-nas mai amfani ga mutane mutane suna amfanuwa da kai da duk wani abin da zaka iya amfanar da su sai Allah ya soka haka annabi faɗa sallallahu alaihi wasallama Allah manzo Allah yace inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya Allah yana son bawansa at-taqiyya mai takawa mai tsoron Allah al-ghaniyya mai wadata zuci al-khafiyya mai boye kansa ba mai son shuhura ba irin bayin da Allah yake so mai takawa mai wadata zuci al-ghani wanda yake godewa Allah duk abin da Allah ya ba shi Allah na godewa baya renawa baya cewa ya Allah mu rakiya muka yi duniyar a'a ai yana cikin ni'imar Allah yana cikin ni'imar Allah dan Allah ya ba wancan goma ya baka bakwai ya baka biyar ya baka uku ai sai ka godewa Allah ai haka yake raba abin sa ai haka Allah yake rabiyarsa wani ma ba bashi komai ba kai bare an baka uku sai ka ce dan me aka ba wani goma haka Allah ya ga dama me ya kamata in Allah ya baka ce Allah na gode ma sai ya ƙara ma yana kan bawa mai takawa mai godiya mai wadata zuci wadata zuci tana sa ka samu arziki bal gane ma mai arziki duk abin da kake da shi kai ka gamsu ka wadata sai godiyar Allah to Allah yana son irin wannan sannan ba buƙatar shuhura da nuna kai da ita da ni ne Allah baya son wannan Allah baya son wannan yana son bawa mai kame jikinsa mai janye jikinsa sai aikin alheri ya amfani kansa ya amfanar da ƴan uwansa Allah yana son shirin wannan bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah yuhibbu alhayy alafif almustafif Allah yana son bawansa alhayy mai kunya kunya imani ce Allah kuma yana son masu kunya domin masu imani alafif mai kamewa kamewa gabarin aikata alfasha kamewa gabarin zalama mana kana samu baka hakura ka wannan ba iffa ce wannan a'a kana samu kane wa Allah godiya kana hakuri da abin da yiso wajenka kuma kana da kunya Allah yana san irin wannan bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya ce qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya kauna ta za ta tabbata ga masu kaunar junan su saboda ni shine dai wancan hadisin farko ka kaunaci Allah ka kaunaci masu kaunar Allah domin ai kana san masoyin masoyinka kamar yadda kake kin makiyin masoyinka to in kana kaunar Allah ya zama duk mai san Allah masoyinka ne kana kaunarsa kana kaunarsa saboda kaunarka ga Allah wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya Allah yake duk masu kaunar junansu saboda ni Allah kenan saboda Allah ni kuma zan kaunace su kaunata ta tabbata gare su sannan yace wal mutajalisin fiyya kaunata ta tabbata ga waɗanda suke zama saboda ni in ka ganka a waje aka tambaye ka dan me ka zauna a nan yanzu saboda Allah ma'ana abinda ake wajen bai saba wa Allah ba to kaga ka zauna saboda Allah kenan duk wanda ya zauna inda ake saban Allah kai bai kaunaci Allah ba Allah ba ya san irin wannan majalisi wajabat mahabbati lil mutabadhilina fiyya kaunata ta tabbata ga wanda za su bayar saboda ni in ka bayar dan Allah sai Allah ya kaunace ka wal mutazawirina fiyya kaunata ta tabbata ga masu ziyartar juna saboda ni in kana kaje wajen dan uwanka saboda Allah sai Allah ya kaunace kamar hadisin mutumin nan wanda manzo Allah ya bamu labari sallallahu alaihi wasallama yace wani bawo Allah ya tashi daga wani gari zai je wani gari sai Allah ya aiko da mala'ika ya tare shi a hanya yace bawo Allah ina za kai ce zan je wancan garin wajen wa yace wani dan uwana me za ka je yace zan je saboda kauna ta gare shi saboda Allah yace ko dai muka wani alheri zaka taka ya zo maka zaka yi abin nan biki karama yace kawai ina kaunarsa saboda Allah shi yasa zan ce to Allah ne ya aiko ni ya ce tunda ka kaunta ba shi ma yana kaunarka kaga kaunar kai ziyara ga dan uwanka ka dauka ba ka je ba dan komai ba baka bukatar ya baka wani abu baka bukatar a'a ka je ka kaga dan uwanka saboda Allah sai Allah ya kaunace ka saboda wannan ɗan uwana akwai ayyukan da in mun yi Allah zai kaunace mu suna da yawa mu yi kokari mu yi aikin da Allah zai kaunace mu to amma tambayar ita ce a gaya mana kaɗan daga cikin da in Allah ya kaunace mu menene azar me ribar da za mu samu a takaice ga wannan kaɗan kenan daga ciki in Allah ya kaunace ka kai bawansa abin da za ka samu na alkhairi a cikin wannan kauna da Allah yake maka na farko shine Allah zai datar da kai wajen imani da tsayawa akan addininsa taufiki ne daga Allah sai Allah idatar da kai akan ka tsaya kai je ka san cewa in baka mutu akan wannan addinin ba kai asara duk wanda ya mutu akan wani abu ba musulunci ba halakacce ne dan mutu ne musulunci in ka mutu akan imani da musulunci to Allah ya yi maka garanti na samun tsira a lahira inna dina inda Allahi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ka mutu akan addini ai shine ribar to Allah zai maka tawfiki in ya kaunace ka sai ya datar da kai ka zauna akan imani har izuwa ga muwaka da Allah to in ka je lahira ka gamu da Allah akan imani ai ka san dama bukatar kenan ya zo a cikin hadisi inna Allah qasama bainakum arzaqakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum manzo Allah yace Allah ya raba muku wato akhlaqakum halayenku dabi'unku kamar yadda ika ta muku arzikinku. Yace wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mal man ahabba wa man la yuhib. Hasanar da mu inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yana bada al-mala shine ne arziki duniya, yana bada ita liman yuhib wa man la yuhib, ga wanda yake so da wanda ba ya so, da ana bada duniya. Ba muna gani ba, ga duniyar nan kowa ma ya alasa da wanda ma yake makin Allah, Allah ya bashi duniya dan ba komai bace banza ce duniyar. Saboda haka Allah yana bada duniya ga wanda ya so da wanda ma baya son shi. Sai yace wala yutil imana illa liman ahab, amma imani Allah baya da shi sai ga wanda yake kauna. Allah baya bada imani sai in ya kaunace ka, in ya baka imani ta bakin bahaushe zuba ruwa a kasa kasha, Allah yana san ka, shi yasa ya baka imani. Kenan idan Allah ya kaunace ka zai tabbatar da kai akan imani, sannan kuma ya baka dacewa ka mutu akan imani, ba wai a baka imanin ba, da kuma tawfikin ka mutu akan imani, domin al'amal innamal a'malu bil khawatim, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa baina illa fayasbiqu alayhi alkitab. Wani nan zai ta'addini, amma in yazo karshe sai ta kai an fata, sai ya mutu a fashe, ya ce ya fasa bautar Allah, ya fasa musulunci, to kuma ya ce cewa Allah me, ya mutu akan wannan, kaga hasara ce. A'a, ka mutu akan imani, Allah ya zabe ka yayi maka wato husnu al-khatima, ya baka kyakkyawan karshe. Wallahi ba'a bada kiya sai ga wanda Allah yake so, shi yake baka kyakkyawan karshe. Shine manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi, yace idan habba Allah 'abdan 'ata lahu, idan Allah ya kaunaci bawa 'ata lahu, sai ya faɗi wannan kalma ta 'ata lahu. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, wa ma 'ata lahu, me ma'anar kalma 'ata lahu? Sai yace yuwaffiqu lahu 'amalan salihan bayna yaday ajalihi, sai Allah ya bashi tawfiki da dacewa yayi aiki nagari, ya cika akan nagari. Yace yarda anhu jiranu wa qala man hawlahu, ya cika akan aiki na alheri da za a yabe shi, kuma Allah ya karbe shi da wannan yabon. A ce madalla da shedar bayan Allah, in Allah ya so bawa sai ya bashi kyakkyawan karshe, sai an zo karshen, ko da an samu matsala a baya, karshen sai ta yi kyau, sai ya gyara, kuma sai ya mutu akan kyakkyawan karshe, kuma ya zamo abin yabo a wajen bayi, abin yabo a wajen ubangijin bayi. Daga cikin in Allah ya kaunace ka sai ya baka, bayan ya baka addinin ya datar da kai, kuma sai ya datar da kai ka cika a kai, domin wannan dama shi ne abin da ake fata. Abu na uku shi ne Allah ta'ala zai baka kariya a duniyar nan wacce take cike da fitina, sai Allah ya tsare ka. Fitintunu ba su da adadi, in za a lissafo ba iyaka fitina. Allah yana da rawar mutane hanyoyi iri-iri, fitintunu iri-iri, amma kai sai Allah ya baka kariya in Allah ya kaunace ka. Dalili akan wannan shine hadisi Tabarani da aka rawaito daga Qatada ibn Numan, yace idza haballahu 'abdan, annabi yace idan bawa ya kau, idan Allah ya kaunaci bawansa, hamahu, sai ya kare shi a duniya, a wannan duniya. Yace kama yadhallu ahdukum yahmi saqibahu bil ma, kamar da ɗayanku yake kokari idan kana da mara lafiya, ya kake masa wajen bashi magani, ya kake masa wajen bashi kulawa, to sai Allah ya baka kulawa irin yadda ɗaya yake tsaye akan mara lafiyarsa yake kula, dan yana so yayi ne ya miƙe ya samu kyakkyawar tsayuwa. To haka Allah zai baka kariya ya tsare ka a wannan duniya. Abu na gaba, Allah ta'ala sai ya ɗaukaka darajarka da jarabawar da zai maka. Ƙaunar Allah ita take sa a jarrabi bawa ƙaunarsa, domin baya barin bawa haka sai ya jarrabi bawan. Ba ka ce kana ƙaunar Allah ba, gaske ne, bari Allah ya guda ka ya gani duk mai cewa yana ƙaunar Allah, sai Allah ya guda shi. A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu, kawai dan ka ce na yarda da Allah, na yi imani, sai kuma Allah ya kyale ka. A'a, sai an guda, gaske ne, ba za a kyale ka ba, sai an jarrabe ka. Manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman ibtalahum, idan Allah ya kaunaci mutane sai ya jarrabe su, dan me, dan ya tantance gaske ne kana san Allah, gaske ne zaka bi Allah a duk yanayi idan shi, ko kuma a dama idza atabu khairun itma anna bihi ne, wa ina tabatu fitnatun inqalaba ala aqibin, da Allah irin wayannan ne, in kana cikin ni'ima ka ta ai ba mu da matsala, amma idan ka samu duniya ta juya abuwa suka, sai ka ce inqalab, sai ka juya da baya ka fata. A daina ganin ka a juma'a, ina kake, ai kai baka da lokacin sallah. A daina ganin ka a jami'i, ina kake, ai kai duniya sai maka matsi, ba duk wani aikin Allah sai a neme ka a rasa, wai me, wai kai ai abu duniya sai ma matsi, saboda haka ka daina. To in ka daina kuma sai ka cucuwa, dama a wajen wa ake nema. to yanzu da ka juya Allah baya kuma Allah din zai kalle ka? A'a, Allah yana jarraba bawa ne dan me? Dan yana kaunar bawa, ya jarrabe ka, ya jarrabe ka, kuma duk da haka tsaya ka ce ya Ubangiji ina nan dai kan bakata na kaunar ka ya Ubangiji, zan maka biyayya, zan to in Allah ya ga niyyar ka ce kuma ina ga daraja ka, domin duk wata jarabawa da za a ma akwai kankanin zunubi a ciki, akwai ina ga daraja a cikin wannan. Saboda haka manzo Allah yake cewa idza ahabba Allahu qauman ibtalahu, in Allah ya kaunaci mutane sai ya jarrabe su. Me ye hikimar jarabawa? Dan ya daukaka darajar ka, ya kare maka kurakuran ka. Yan uwana, duk abin da muke yi a wannan duniya maqsudin dai guda ɗaya ne, mu samu yardan Allah, mu samu kaunar Allah, mu cika akan imani dan mu je mu samu rabo a wajen Allah a ranar alkiyama. To amma ku sani muna sake nanatawa, shi addini ba maganar baki bane, ba ni ni bane, a me kai ne, mu tsaya mun yi imani da Allah, mu yi aiki mu samu kaunar Allah, mu yi aiki mu samu yardar Allah, mu zama masu faɗar gaskiya, mu zama masu riƙon amana, mu zama masu tausayin juna, mu zama masu ƙaunar juna, mu zama masu biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu zama masu nuna ƙaunar mu ga Allah a duk inda muka samu kanmu. Wannan sai ya bamu wannan rabon da aka faɗa ake samu idan Allah ya kaunaci, ba sai mu zama cikin waɗanda Allah yake kauna, kuma mu zama cikin bayin da Allah ta'ala zai bamu rabo mai yawa a ainihin gobe kiyama. Yan uwana, jiya muka gama Ramadan, yau Juma'a ta biyu kenan, ko Shawwal, awwal Shawwal shine farkon ƙarshen Ramadan, yau kuma gashi Juma'a. To wallahi gobe za ka zo ta Ramadan ta kasu, gobe haka kwanakin suke tafiya. Mu yi maza, mu yi rige wajen kokarin aikin alheri. Alhamdulillah, yau wasu suna murna sun kai shi ta Shawwal din su, azumi sun yi hudu, wasu sun yi biyar. Kaga wannan ba karamin jajircewa bace. Sittu Shawwal, ni azumin nan guda shida. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama Ramadan sun ba'da bi sittin min Shawwal kana ka siyamid dahr. In kai Ramadan 30 kai shidan nan, to kai azumin duk shekara ne. Wal hasanatu bi ashri amsalha. In ka lissafa kwana 360 duk ka samu wannan ladan. To amma fa sai an dage, za ka yi mamaki. Kaga Shawwal kwanaki 30 ne, sai ta kare wani bai samu dama ba. Sai hagu ya samu, bai sitta Shawwal ba yi da lokaci. To amma sai ka ce me yake to, kuma yanzu ga rana ta yi masha Allah, bari in rana ta yi sanyi ko in riƙa yi abin nan weekend saboda ba na zuwa aiki ko kaza, a ƙarshe sai a waye gari ba ka yi ba, waye asara kai ne. Aikin alheri da ake yi, azumin alamun da litinin, azumin ayyamul bayt, yin sadaka, yin abin nan salloli, yin samun sallah a jami'i, da yawa yanzu mutane an Ramadan ya wuce su ma sun wuce, bye bye. A'a, wannan kuskure ne. Idan muna so mu samu rabo a wajen Allah, to mu tsaya akan bautar Allah har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Mu yi ayyukan da Allah zai kaunace mu, zai ba mu dace da tawfiki, mu rayu akan imani. Allah ta'ala ya ba mu kariya a wannan rayuwarmu, kuma mu rayu akan abinda Allah yake so mu gamu da Allah, mu samu rabo a wajen Allah. Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu, ya ba mu iko da yin aikin alkhairi, ya yafe mana kurakuranmu. Allah ta'ala ya ba mu aminci a ƙasarmu, ya ba mu kariya mutum tunu da suke dun karo wannan ƙasa. Allah ta'ala ka tsare mu, ka ba mu shugabanni na kwarai. Allah ka zauna da ƙasarmu lafiya, duk inda ake fitina Allah ka yaye wannan fitina. Yan uwanmu a ko'ina musulmi a duniya ka tsare su, ka amintar da su a ko'ina suke. Azzalimai da suke zalunta musulmi, ka san su, kai mana maganinsu. Allah ka nuna mana ƙarshensu. Wannan ƙasa ta mu, Allah ka ba mu aminci da ruwa arziki. Allah ka ba mu shugabanni na gari, Allah ka ba mu shugabanni na gari, Allah ka ba mu shugabanni na gari. Allah ka yaye mana dukkan wata fitina, ka shirya mana matasa maza da mata. Ya Allah ta'ala ka gyara mana ɗabi'unmu, ka ba mu iko maka biyayya, ka yafe mana kurakuranmu, ka ji kan magabatanmu, ka ba mu kyakkyawar cikawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ba mu ɗaukaka a wannan makaranta tamu, kuma ya zaunar da ita lafiya, ya ba mu cigaba da kuma ainihin kyakkyawan ƙarshe. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.